Atisayen wanda ya kunshi kasashen duniya 30 da rundunar sojojin ruwan Najeriya ke jagoranta mai take Operation Obangame za a shafe makonni biyu ana yi a mashigar tekun Gini. Na tambayi daraktan watsa labarai na hedikwatar sojojin ruwan Najeriya Commander Christian Ezekobe ko menene tasiri da makasudin wannan atisaye.
It's geared at capacity building and cooperation amongst navies with
zai kara inganta aiki da hadin kai tsakanin sojojin ruwa dake wannan shiya. Zai taimaka gaya wajen inganta jajircewar mu wajen yakar ƴan fashin teku ba kadai a ruwan dake cikin Najeriya ba amma har da illahi mashigar tekun Gini a yankin kasashen dake nan Africa ta yamma.
Navies in the Gulf of Guinea, that is within our sub region, which is the ECOWAS sub region.
Ganin wannan shine wani babban atisayen mayakan ruwa na kasa da kasa irin sa na farko da aka taba shiryawa da kuma ya kunshi dakarun ruwa na manyan kasashen duniya irin su Amurka, Faransa da Jamus. Kuma yake saran cimawa karshen wannan atisaye.
At the end of the exercise, it will definitely seek to have enhance the cooperation.
A karshen wannan atisaye zai bada damar inganta aikace-aikacen mayakan ruwa dake kasashen yammacin Afrika da na kasashen dake tsakiyar Afrika. Saboda mashigar tekun Gini ya faro ne daga kasar Senegal ya isa har kasar Angola. A don haka kaga kenan abu ne mai kyau duk sojojin da ke wannan shiya su hada kai tsakanin su. Kuma abin da yafi ma kowanne muhimmanci a nan shine mayakan ruwa a zirin mashigar tekun Gini, Nigeria, Cameroon, Equatorial Guinea, Gabon, Sao Tome and Principe har zuwa kasar Angola, wato wuraren da ake da dimbin arzikin albarkatun mai. Ma'ana su ake a inganta aiki don zaburar da mayakan ruwa da ake sa ran cin haɗin kai irin na aiki tare tsakanin sojojin ruwa na wannan shiyoyi.
Hope to achieve collaboration amongst the navies within the sub-region.
Kalaman kakakin hedikwatar sojojin ruwan Najeriya, Commander Christian Ezekobe. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.